Listen up.
Yeah.
Faster than production.
This is Care Voice. We're back again. We're gonna present you the remix of Karia, talking about HIV AIDS protection. So keep on listening and be protected.
A shirin mu na nishadi a wannan mako mun samu bakoncin ɗaya daga cikin mawakan K-Boys Hassan Muhammad Awal wanda yace ya daina waka da macen sha'awa ce ta kai shi ga harkar waka ko meye dalilin da yasa ya fara waka da kuma dalilin da yasa ya dakata.
A dai da an fi sani na da Hassan na cikin mawakan K-Boys.
K-Boys ya aka fara waka. A wancan lokaci.
To kawai kin san ita shi ita waka mutum zata ko takila ko yana da wanda yake ganin yana dan kwaikwaya ko yana da sha'awa ko yansa kaman Tupac Shakur haka a lokacin muna secondary school. So zan yi cewa ta dalilin Tupac Shakur na ji ina da sha'awa akan yin wakokin hip hop ko in ce wakokin rap. Har ma na dan fara muka dan haɗa da wasu abokai na lokacin muna secondary school muka dan fara kaman wasa haka har muka zo muka haɗa group mai suna K-Boys.
A wannan lokaci muna da safa mai shekara nawa?
To kuma gaskiya kin ga dai kaman 2005 da 2006 daga wannan lokacin muka fara lokacin ina secondary school har lokacin da na gama muka to muna yi dai har zuwa lokacin da kuma na daina yin waki da
me yasa ka daina?
To dalilin
kafin a ci kafin mu zo gabar da me yasa ka daina waɗanne irin waƙoƙi ne mai sauraro zai san da K-Boys?
To waƙoƙin ai a lokacin nan K-Boys gaskiya ba su ba ɓoyayyu ba ne. Akwai waƙoƙi da dama kamar wata waƙar muka taɓa yi mai suna Kariya wanda take magana akan kaucewa samun kariya ga cuta mai karya garkuwar jiki da kuma faɗakarwa akan wasu abubuwa na lafiya. Mun yi waƙa mai suna Nasiha.
A raina mana faiti na shi kariya.
To gaskiya tunda nace na daina waƙa. Na yi wa kaina wani.
Ka tuna ba masu yin magana ka ce tuna ba shi.
Ina ganin Malama Baraka mu tsallake daga wannan layin. Na yi wa kaina wani alƙawari ne. Akwai mai gidana wanda shi ne jagora na a duk wa'annan abubuwan wato Farfesa Abdullu Ubadamu. Shi kansa ya sha sa da yi irin za a yi wani abu dan dai a dantina bai amma dai haka yake hakura. Tunda na ce na bari. In dai tawa ce to ba za a ji a magana ba. Sai dai amma an tawon sai ana yi zan iya bi in ta yi min daɗi. Amma tunda na ce na bar wannan layin to na bar wannan.
To me ye dalilin da yasa?
Dalilin da yasa na bar layin shi ne magana ta gaskiya. Ni farko da ban dauki hakan dan nan gayin da saboda ko abin da kuma yanzu mai da ta kaman kasuwanci na dauke ta kai abin da turanci cewa passion kawai irin abin na burgewa na sha'awa zuwa wani lokaci daman ina da wannan burin a zuciyata zan daina yi kuma da burin yazo a radio aka hira ne cewa a daga yau ni wani na daina a daga cewa sunan nake amfani da shi a lokacin ana kira da Hassan M Sharif shi ma na canja shi na koma asalin sunan sai kan takarduna na makaranta na koma Hassan Awwal Muhammad.
To shi Hassan M Sharif din daga ina ka samu shi a
to sunan mahaifina ne Muhammad Sharif. So kuma sunan inda aka samu sunan Muhammad kinga aka ce Hassan Awwal Muhammad to shi wannan awwalin yayana ne ko mu daiwa mun da shi to kuma gaskiya tunda mahaifina ya kai shekara kusan 30 da wani abu da rasuwa ina karmiyar su ina yaro amma dai na san shi. To daga baya da za a sakar a secondary a primary school wanda ya je kai ni sai ya amfani da wannan sunan na Awwal Muhammad Hassan kawai Awwal kawai to daga baya kuma da naji malamai suna cewa ba daidai bane a nan amfani mutum ya amfani da sunan wani gana mahaifinsa sai na canja sai na ƙara wannan Muhammad din naje na yi court wannan affair da ake gina tsohon court na mai da sunana Hassan Awwal din yana nan amma sai na ƙara Muhammad din sai zaman to komai nawa da wannan sunan yake tafiya.
A shekara a wace shekara ka daina waka?
Ina ga na daina waka kaman yanzu mai shekara ta 2007 to idan kika kirga baya zai kai kaman shekara 6 zuwa 7.
Kai waƙoƙi kaman guda nawa?
So mun yi album mai suna Nasiha kuma akwai waƙoƙi aƙalla kaman guda 8 a cikinsa a wannan lokacin banda kuma abin da ake kira featuring wanda mawaƙin zai yaga ya ceka. Mun yi waƙa da IQ, mun yi waƙa da mawaƙa dai haka dai ɗan dama dai wanda suke mawaƙa rap a lokacin mun yi waƙa da su.
Kuma waƙoƙin da kuka yi wani irin saƙonni suke?
So waƙoƙi kisan dai shi da man rap duk inda rap yake a duniya ko a duniyar rap ɗin wato America inda yanzu suke tashe a harkar. Za ta ga kawai waka wani abu ne na kowa na gasa ma na yanga cewa ni ne kaza dama shi rafa ga baki ɗaya rafa haka yake ni ne mai kaza ni ne mai kuɗi ni ne mai ɗan mata idan kuma aka zo ɓangaren harkar wani abu da ya shafi ƙasa ko harkar take haƙƙi za ta ga mawaƙa suna rappers suna ba da gudunmawa yanzu ka ɗauki waƙoƙin wanda nake muke magana a farko shi Tupac ya waƙoƙinsa har yanzu ina ga akwai manyan jami'ai na duniya da suke nazari akan saboda akwai abubuwa da ya magana akai na jan hankali. A takaice zan iya cewa waƙoƙin mawaƙan America sun bada gudunmuwar cin zaben baki a America Barack Obama. So irin wannan abubuwan za ki ga suna kokarin su ringa wayar da kai, su ringa nusa da gwamnati da wasu abubuwa suke ganin cewa wannan ba daidai bane ake yi, ai kaza, ai kada, ai kaza.
To madalla, ga hira ta dauko dadi mai sauraro ya tara mako mai zuwa domin jin ci gaba da hirar mu da Hassan Muhammad Awwal, daya daga cikin kungiyar K-Boys a da Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.
This song is dedicated to all people nationwide more about HIV/AIDS. We are advising everybody to stay away from the virus. Be preventive.